tar addini, sannan kuma ka samu kyawun manufa, zuciyarka ta gyaru, to haƙiƙa ka samu wata ni'ima, min a'zami ni'amillahi allati an'ama biha ala abdihi, daga cikin mafi girman ni'imar da Allah ke ma bawa. Bal Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace ba ma haka ba, ma utiya abdun ata'an ba'da al-islam afdala wala ajalla minhuma. A bayan ni'imar musulunci a wayi gari kaga kana cikin musulmai, babu wata ni'imar da tafi Allah madaukaki ya baka fahimtar addininsa, sannan kuma Allah ya taimake ka ka samu kyakkyawar zuciya. Abinda duk zaka yi ka yi shi domin Allah. Abubuwa guda biyu din nan idan mutum ya same su, to ya samu ni'ima mafi girma a addinin musulunci. Ibn al-Qayyim ya ce bal huma saqal islam, abubuwa biyu din nan su ne kafafun addinin musulunci. Ka kaddara musulunci yana da kafafu, to kafarsa guda ita ce kyakkyawar fahimta, kafarsa guda ita ce kyakkyawar zuciya. Wa qiyamuhu alayhima wa bihima ya'manu al-'abdu tariqal maghbubi alayhi. Da abubuwa biyu din nan mutum yake kubuta daga auka matafarkin waɗanda Allah ya yi fushi da su. Alladina fasada qasduhum, yahudawa abinda suka rasa shine ikhlasi. Yahudawa sun samu fahimtar addini, me suka rasa a cikin addini shine ikhlasi, babu kyawun zuciya. Wa tariqad dallin, tafarkin nasara batattu, abinda nasara suka rasa kuma shine fahimtar addini. Kaga Yahudawa sun rasa ikhlasi, nasara sun rasa fahimtar addini. Shi musulmi sai Allah madaukaki ya bashi abubuwa biyu din nan, ya bashi fahimtar addini ya kuma bashi al-ikhlas. To idan ka samu abu biyu din nan, ka kubuta daga bin tafarkin Yahudawa, kuma ka kubuta daga bin tafarkin Nasara. Wa yasiru min al-mun'ami alaihim alladhina hasunat afhamuhum wa qusuduhum wa hum ahlu siratil mustaqim alladhina umirna an nas'alallaha an yahdiyana siratahum fi kulli salatin. Har Allah ya baka kyakkyawar fahimta, ya baka kyakkyawan zuciya, to ka samu wato damar shiga tafarkin annabawa waɗanda Allah madaukaki ya umarce mu riƙa roƙonsa a cikin sallah. Ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim wa sihhatul fahmi nurun yaqzifuhu fi qalbil abd. Ibn al-Qayyim yace kyakkyawar fahimta, mutum ya samu ingantacciyar fahimta, wani haske ne da Allah ke jefawa a cikin zuciyar bawa. Yumayyizu bihi bayna sahihi wal fasid wal haqqi wal batil wal huda wal dalal. Don haka ni'ima ce mai girman gaske ga wanda Allah madaukaki ya bashi fahimtar addini, kuma Allah ya taimake shi da al-ikhlasi. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yace don haka idan aka ce ku daidaita halinku da na wata al'umma, kamar yadda Allah madaukaki ya bayyana mana a cikin wannan aya, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Ashe bin tafarkin masu imani wajibi ne akan musulmi. To duk inda kaje an ce ku daidaita rayuwarku da rayuwar wata al'umma, zaka taras karshen al'amarin akwai maslaha. Hakanan duk inda kaje Allah ya ce ku nisantar da kawunanku daga rayuwar wata al'umma, ku saba musu, to zaka samu karshen al'amarin akwai maslaha. In kai zaka ci wata riba. Wannan ita ce matashiyar da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗi kafin ya ci gaba da bayaninsa, amma yayi magana a dunkule. Don haka sai ya fassara yace bi ma'ana abin nufi anna dhalikal fi'lu, idan Allah ya ce kai koyi da wata jama'a saboda wani aikin da take yi, yatabammanu maslahatan lil abdi, to labudda za a samu wannan aikin ya kunshi wata maslaha gare ka. Idan kayi wannan aikin karshen al'amarin zaka samu maslaha. Aw mafsadatun, ko kuwa akwai wata barna don haka yasa Allah madaukaki yace kar ka yi koyi da wasu mutane saboda suna aikata wani abu, don ku in ka yi koyi da su karshen al'amarin ka zaka tarar da wata barna, akwai sharri da zai biyo baya. Wa in kana zalikal fi'lu alladhi hasala fihi almuwafaqa aw almukhalafa, ko da shike wannan aikin wanda aka samu daidaituwa a kansa, aikin da aka ce ka daidaita ka yi koyi da wata jama'a da ta gabata a kai, awil mukhalafa ko ka saba ma wata jama'a da take irin wannan aikin, shi kansa wannan aikin lauta jarrada anil muwafaqa wal mukhalafa, da a ce an rasa daidaituwan da Allah madaukaki ya umarce ka da yi na koyi da sahabbai ko wata jama'a, jama'an kirki da ta gabata, ko kuwa ka saba ma wata al'umma imma ahlul kitabi ko kuma kafirai, idan aka rasa wannan daidaituwan ko wannan sabawan, lam yakun fihi tilkal maslaha, ba a samun wannan maslaha din, awil mafsada ko kuma wannan barnan ba za a same shi ba. Kenan idan Allah yake kai koyi da sahabban annabi Muhammad, koyi da sahabban manzon Allah din nan shike baka wata riba wadda zaka samu. Idan aka ce ka nisanci ahlul kitabi, nisantar ahlul kitabi din nan zai baka damar kubuta daga wani sharri wanda koyi da su zai baka. Ka dauki misali da rayuwa ta Saudiya a yau, wanda duk ya tafi Saudiya ya tabbata wannan kasan Allah ya mata wata albarka ta musamman, Allah ya bata tsaro, yana da wuya ka je Saudiya ka ji yan fashi sun tsare hanya, yana da wuya ka je Saudiya ka ji barayi sun auka ma wani a gidansa, don haka komai dare za ka yi tafiya baka tsoron kowa sai Allah. Babu zinace zinace, babu fasadi irin yadda ake samu a sauran kasashe na duniya. Me yasa? Saboda sun yi kokari, rayuwarsu sun kwatanta ta da rayuwar sahabban annabi Muhammad. Ashe duk inda aka ce kai koyi da wasu karshen al'amarin akwai maslaha, idan aka ce ka nisanci wata jama'a to karshen al'amarin akwai wata barna, akwai wani sharri wanda zai same ka in baka nisance su ba. Don haka Sheikhul Islam yake cewa wali haza, wannan shi yasa nahnu nantafi'u bi nafsi mutaba'atina li rasulillah, wannan shi yasa mu musulmai muke amfana da ainihin biyayyar da muke wa annabi Muhammad, wa sabiqina biyayyar da muke wa magabatan kirki, muke bin sahabban annabi Muhammad. Ko a Najeriya ka tabbata rayuwar arewa daban ce da rayuwar kudu, yanda kake samun nutsuwa a nan arewa in ka tafi kudu baka samun wannan nutsuwa. Ashe musulmi yana cin riba duk sa'ilin da yayi kokarin kwaikwayon rayuwa ta manzon Allah da kuma rayuwa ta sahabban annabi Muhammad fi a'malin, cikin wasu ayyuka da suke yi. Ayoyin Al-Qur'ani sun tabbatar mana cewa su sahabban annabi din nan sun samu wasu falala na musamman. Allah ya ba da shaidan cewa sun bi haske wanda Allah madaukaki ya aiko wannan duniya a suratul a'raf, falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Ashe wanda yayi koyi da rayuwar mutanen da suka samu irin wannan shaida shi ma dole a samu haske a cikin rayuwarsa. Allah ulaika humul muflihun, Allah madaukaki yace sahabban annabi Muhammad dinnan waɗanda suka yi jihadi da dukiyansu da rayukansu, waɗannan mutane Allah ya musu tanadin alkhairi mai yawa. Wanda yayi koyi da rayuwar mutanen da suka samu wannan sifa babu makawa ya taras da alkhairi a cikin rayuwarsa. Sannan a suratul tauba har yanzu Allah ya tabbatar da cewa ya yarda da sahabban annabi Muhammad, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah ya tabbatar da cewa ya yarda da sahabban annabi Muhammad. Duk wanda ke son ya samu yardan Allah, to fa wajibi ne yayi koyi da sahabban annabi Muhammad, domin idan ka bi abin da suka aikata, to za ka samu ladan da Allah maɗaukaki ya ba su. Sannan Allah ya tabbatar mana humus sadiquna, mutane ne waɗanda suke faɗin gaskiya. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Allah ya ce sahabban annabi Muhammad mutane ne masu gaskiya, wanda ko yayi koyi da su za a taras da shi da wannan siffa. Allah ya ce ya saukar musu da nutsuwa a suratul fath aya ta 18, laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba. Duk wanda yayi koyi da sahabban manzon Allah, babu makawa yana samun irin sakamakon da Allah ya ba sahabban manzon Allah. Don haka yasa Al-Khatib al-Baghdadi yake cewa ala annahu law lam yarid min Allah azza wa jalla wa rasuluhu fihim shay'un mimma dhakarnahu, kama aje ayoyin Al-Qur'ani da suka yi bayani game da falalan sahabban annabi Muhammad, ka aje su waje guda, ka koma kayi tunanin yadda suka zauna da manzon Allah kawai. La aujabatil halu allati kanu alaiha min alhijrati wal jihadi wan nusrati wa badlil mahji wal amwali wa qatlil abai wal auladi wal munasaha fid dini wa quwwatul iman wal yaqinil qat'u ala adalatihi. Yadda suka zauna da annabi Muhammad, suka wahala ta wajen taimakon addini, suka bada dukiyansu, suka bada rayukansu, suka rasa iyaye da ƴaƴa, ga ƙarfin imani da tawakkali, wannan kadai ya isa ka tabbatar da cewa sahabban annabi Muhammad mutane ne masu adalci. Ba a daidaita wata jama'a da sahabban manzon Allah, inda duk aka samu wata jama'a a tsawon tarihi ba a aje su daidai sahun sahabban annabi Muhammad, saboda irin falalan da suka samu. Ibn Abdul Barri a cikin At-Tamhid mujallad na 22 shafi na 46 yace la farqa baina an yusamma tabi'u sahiba alladhi haddathahu aw la yusammihi fi wujubi al-amali bi hadisihi. Kai ne kake karanta hadisi, haddathana wani an wani an wani, aka kawo kan sahabin annabi Muhammad ba a faɗi sunansa ba. Ibn Abdul Barri yace ko a faɗi sunan sahabi ko kar a faɗi sunan sahabi, in dai hadisi ya tabbata daga bakin sahabi, to wajibi ne kai musulmi ka ɗauka, ba sai an gaya maka sunansa ba. Me yasa? Li'anna sahabata kulluhum adul, saboda sahabbai baki ɗayansu masu adalci ne. Mardiyuna, dukkansu Allah ya yarda da su. Siqatun asbatun, wa hadha amrun mujma'un alayhi inda ahli al-ilmi bil hadith. Ibn Abdul Barri yace kab malaman hadisi sun yi ittifaki akan cewa sahabban annabi Muhammad mutane ne masu adalci. Idan ku aka ce waɗannan mutane suna da adalci, wanda duk yayi koyi da su babu shakka dole zai samu riba. Hakanan al-Imam al-Qurtubi ya faɗa a cikin tafsirinsa al-Jami'u li ahkam al-Qur'an a mujallad na 16 shafi na 299 yace as-sahabatu kulluhum adul, sahabbai baki ɗayansu masu adalci ne. Awliya'ullahi ta'ala wa asfiya'uhu wa khiratuhu min khalqihi ba'da anbiya'ihi wa rusulihi. In ka ɗauke annabawa, ka ɗauke manzanni, al-Imam al-Qurtubi yace a tsawon tarihi baka samun wata jama'an da darajanta ya kai darajar sahabban annabi Muhammad. In ana neman waliyan Allah, to waliyai su ne sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka Abu Amr bin Salah yake cewa as-sahabatu bi asrihim lahum khasisa, sahabbai gaba ɗayansu suna da wani abu na khususiyya, Allah ya keɓe musu wata daraja. Wahiya, wannan daraja ita ce la yus'alu an adalati ahadin minhum, ba a tambayan adalcin wani daga cikinsu. Da zarar an ce ma wannan sahabi ne, to kar ka yi tambayan shin mai gaskiya ne, babu dalili, kar ka yi wannan tambaya. Bal zalika amrun mafrugun minhu, an riga an gama al'amarin, likaunihim alal itlaqi mu'addalina bi nususil kitabi was sunna wa ijma'i man yu'taddu bihi fil ijma'i min al umma. Ayoyin alqur'ani sun nuna sahabbai masu adalci, sunnar annabi Muhammad ta nuna cewa sahabbai masu adalci ne, ijma'in malaman sunna ya nuna cewa sahabbai masu adalci ne. Allah kuma ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ku ne mafificiyar al'ummar da aka fitar a tsawon tarihin dan adam. Don haka yanda Allah ya zaɓi annabi Muhammad, inji Ibn Salah ya ce yanda Allah ya zaɓi annabi Muhammad daga cikin mutane ya ba shi manzanci, to haka nan fa Allah ya zaɓa masa waɗanda za su zauna da shi. Ba haka kawai aka bar manzon Allah cikin wata jama'a ba, jama'an zaɓaɓɓu ne, shi yasa Allah ya ba su wannan shaida. وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس, صحابان النبي محمد متاني ne da suke shaida akan sauran mutane. Don haka al-Imam an-Nawawi shi ma a cikin sharhin da yayi sahih Muslim mujallad na 15 shafi na 149 yake cewa ittafaqa ahlul haqqi wa man yu'taddu bihi fil ijma'i ala qabuli shahadatihim wa riwayatihim wa kamali adalatihim radiyallahu anhum ajma'in. Baki daya malaman sunna fahimtar su ta daidaitu akan cewa idan sahabi ya wata magana wajibi ne a dauka, idan sahabi ya ruwaito wani hadisi wajibi ne a dauki wannan hadisi, idan ana maganar adalci babu wani da ake ware shi daga cikin sahabban manzon Allah, baki dayansu masu adalci ne. Don haka duk wanda yayi koyi da annabi Muhammad, yayi koyi da waɗannan mutane da suka samu irin wannan shaida ta Allah madaukaki, dole a samu canji a rayuwarsa. Shaykhul Islam ya ci gaba da cewa laula annahum fa'aluha la rubbama qad kana la yakunu lana maslaha, in ba dan irin wancan hali na sahabban annabi Muhammad ba, in ba dan annabi ya aikata wani abu ko sahabbansa sun yi, mu aka ce mu yi koyi da su muka yi ba, da ba mu ci wannan ribar ba. Lama yurisu zalika min mahabbatihim, lima yurisu zalika min mahabbatihim wa atilafi qulubina bi qulubihim, da ba a samu soyayya a cikin zukatanmu da haduwa da zukatanmu suke yi da su ba. Zaka dubi zuciyar musulmi ka taras, babu wani lokaci da ake rasa tunanin annabi Muhammad a cikin zuciyarsa ko tunanin sahabban annabi Muhammad. Kenan Allah ya hada rayuwarka da rayuwar manzon Allah da kuma ta sahabbansa. Da zaran an ce ka bar koyi da sunnar annabi Muhammad, to dole a samu rayuwarka tana da canji, dole a samu canji a rayuwarka. Yadda muka bada misali da Saudiya, Shaykhul Islam ya ce laula annahum fa'aluha la rubbama qad la yakunu lana maslaha, da a ce ba mu yi koyi da annabi Muhammad ba, annabi bai aikata wani abu ko sahabbansa basu aikata wani abu, mu mun yi koyi da shi ba, da ba mu ci irin wannan ribar ba. Don haka sai ka kwatanta